Rundunar 'yan sandan jihar Niger Najeriya ta gabatar da Amina Aliyu a gaban wata kotun magistrate ta ɗaya da ke garin Mina a bisa tuhumarta da kashe kikiyarta mai suna Fatima Ibrahim a cikin makon jiya. 'Yan sandan dai sun gabatar da Amina Aliyu ne tare da wasu mata guda uku da ake zargin sun taimaka mata wajen aikata wannan ɗanyen aiki. Kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya yi ƙarin bayani.
Tunda suka yi tunda aka kamo suna na hannunmu bayan mun gama gunda mun kai su kotu yau.
Wato yau Laraba ɗin nan kuka kai su kotu?
Yau Laraba insha Allah mun kai su kotu yau.
To dami kuke zarginta?
Ha to ai kai maka san da wannan very very clear ai tunda ya shafi kisan kai.
To shugabar hukumar kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger Barista Maryam Kolo ta ce sun gamsu da tuhume-tuhumen da 'yan sanda suka yi ma waɗanda ake zargin.
Kuma mu mun tabbata mun je wajen saboda mu tabbatar cewa kotu ta yi abin da ya kamata, mun je jidai police ta yi abin da ya kamata don sun bincike mai tsanani kafin suka kai su gaban kotu.
A halin yanzu dai alƙalin kotun mai shari'a Nasiru Ma'azu ya tura Amina Aliyu tare da sauran matan guda uku zuwa gidan kaso kafin samun shawarwari daga ma'aikatar shari'a ta jihar Niger akan wannan al'amari. A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta nuna wa manema labarai wani matashi ɗan kimanin shekaru 20 a duniya mai suna Lawali Ɗanladi da ake zargin ya kashe matarsa a ƙauyen unguwar Kadaura da ke yankin Yakila ta ƙaramar hukumar Rafi, wanda ake zargin dai ya ce sun samu husuma ne a tsakanin shi da matar tashi akan kunu da ya baiwa yara bayan da matar ta dama kunun.
Na shalu da ya biyu na ba yara kunu, na ba yara kunu, ita ta taso da faɗa. Ta kama zage-zage haka dai, ta kama zage-zagen uwana da uwa. To daga nan dai ne kuma na ɗan tashi da ɗan zuciya, na mare ta sau biyu na tashi na butta. Baban nawa ya zo ya ce kai wani an ce kai faɗa da matanka, faɗanda kai da matanka an ce wai shi ne sanadiyan rasuwanta.
A yanzu dai kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce suna gudanar da bincike akan wannan matashi, kuma da zaran sun kammala za su gabatar da shi a gaban kotu domin fuskantar hukunci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.